بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناشر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ يحضري لنا بهذا المحضر، والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أبايا هكا يوم ما سكلم مدى سرار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله منقود والله تبارك وتعالى ليساك حدام أولنا حلقة من البركة a wannan darasi da muke gabatar da wasu daga cikin ba'arin ma'anonin alqur'ani, ba zan ce duka ba, a cikin wannan wata mai alhurma. Bukata cikin haka dai shine mu nemi albarkar alqur'ani, sannan mu cika lokacin mu da sakon Allah tabaraka wa ta'ala, wanda duka al'ummar musulmi ba mu da wata madogara wanda ba wannan ba. Alhamdulillah ya wannan sura da muke ciki, suratul fatiha ko suratul fatiha ta kitabi, wanda jiya mun dan yi tsokaci akan bayanai akan ita wannan sura din, da wasu ba'arin sunaye a sunayen ita sura din, da kuma abinda ta kunsa na daga fannonin nan dake cikin alqur'ani guda tara gabaki daya, shi yasa ta zama ummul qur'ani, da abinda sunayen Allah tabaraka wa ta'ala guda biyar dake cikin ta suke ishara gare shi zuwa ga rukunan musulunci guda biyar wanda aka gina musulunci akai, kamar an gina musulunci akan Fatiha kenan. Shi yasa ya sallah da ta zama ka'ida a musulunci, dole da ita ce ake rabewa tsakanin musulmi da kafiri, kamar da Annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah fa man taraka faqad kafara. To ita kuma sallan ba za ta yi ba sai da Fatiha kenan. An gina musulunci gabaki daya akan sallah, ita kuma sallah an gina ta akan Fatiha, ashe zaka ga musulunci dukan shi akan Fatiha aka gina shi. Kamar inda alqur'anin gabaki daya ya tare fannoni ne guda tara, duk fannonin nan guda tara an saka su a Fatiha, kenan qur'anin ya tare a Fatiha ta tare qur'anin gabaki daya. Allah tabaraka wa ta'ala ya fara a cikin suratul Fatiha ko suratul Fatiha shi kitabi da cewa alhamdulillahi rabbil alamin. Malamai suna cewa ana kaddara farkon fadarta a ce kulu alhamdulillah, ma'ana ya ku bayan Allah ku ce alhamdulillah, wato ku gode wa Allah tabaraka wa ta'ala. Ko kuma idan ba kaddara kulu ba, to anan Allah tabaraka wa ta'ala yana gode ma kanshi da kanshi. Bayi ba su iya gode ma Allah cikakkiyar godiya wadda ta cancanta da baiwar da Allah ya yi musu ba, da ni'imar da Allah ya yi musu. Shi ya sanya akwai wani hadisi na Annabi alaihi salatu wasallam da yake wa Allah godiya sai ya ce alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. ana godiya ta tabbata ga Allah godiyar da za ta iya cika sadimomin Allah Allah shi kadai ya san ni'imomin shi da yawa bayi wa in ta'uduni imatallahi la tusuha in kuka tar ni'imomin Allah kace za ku kidaya su ba za ku iya ganewa ba to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace to mun godewa Allah irin godiyar da za ta cika shi ni'imomin shi ya san yawan su shi ya san adadin su shi ya san adadin su sannan za ta yi daidai da kuma karin da yawa bayi alƙawari na wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid to a kuma sai mukafa'an a karin da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi mana bayan mun gode masa alhamdulillahi wato kalmar nan ta alhamdu godiya an sa alifud da lamun dan ta istigraqi jami'il hamdi ga baki daya dukkan asnaf na godiya ga baki daya duka to Allah tabaraka wa ta'ala ya gode wa kanshi da kanshi malamai suka ce kamar da Shibran radiyallahu anhu ya fada shi tafsirin shi yace idan ka bibiyi godiya zaka iske kashi hudu ce ga baki daya zaka iske ko dai godiyar Allah ga zatin shi godiyar da Allah ya yi wa kanshi da kanshi shine hamdulillahi li zatihi godiyar da Allah ya yi wa kanshi da kanshi ko kuma hamdulillahi li ibadihi godiyar da Allah ya wa bayin shi dan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shi mai godiya ne bayin shi dan sun aikata alkhairi to nau'in godiya da biyu sai ce ko kuma hamdulil abdi li rabbihi godiyar da bawa zai wa ubangijin shi ko kuma hamdulil abdi li abdi li akhihi ko kuma godiyar da bawa zai wa dan uwan shi bawa so in ka bibi godiya dukkan su ba ta wuce wannan guda gudun Shawara yace to idan kace alhamdulillahi ka hade dukkan waɗannan jinso nau'o'in godiya ga baki ɗaya kace babu wanda ya cancanta a godewa godiyar da cancanta kamar godiyar Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa kace dukkan nau'o'in godiyar nan ka hada kawo ba Allah tabaraka wa ta'ala godiyar Allah ga zatin shi daman wannan nashi ne godiyar da kai wa Allah kai bawa zuwa ga Allah ne godiyar da Allah yayi maka ka sake maidawa Allah tabaraka wa ta'ala dan shine ya gode maka amma abin da ya gode maka dan shi shine ya baka iko abin ashe godiyar ta sake komawa Allah godiyar da zaka wa bawa duk banda zaka wa wani bawa dan uwanka godiya dan wani ihsani ne to wannan ihsani in ka bi shi zaka iske Allah ne ya hore gaban wannan bawan yayi maka wannan ihsani ashe in ka gode masa kamar ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ne saboda dukkan nau'in godiya ga baki daya Allah kawai ake wa ko ka sani ko baka sani ba babu wani abu da zaka godiya wanda ba Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda hakikan godiyan ba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala take komawa ba kalmar alhamdu tafi ashkuru saboda alhamdu wato godiya ce wanda bata rigayi wani ihsani ko kyautatawa ba amma ashkuru godiya ce na in an maka ihsani ko an kyautata maka sai kai godiya to godiyar da kai wanda ta biyo bayan ihsani da kyautata ita ce shukuru amma godiyar da kai ibtida'an ita ce hamdu shi yasa ya yazo anan da ma'anan hamdu anan amma a can inda Allah ya ce wala in shakartum wato idan na muku ni'ima kuka gode wato godiya wanda ta bi bayan ni'ima shi yasa a can Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wala in shakartum yasa kalmar ashkuru anan kuma ibtida'an sai ya faɗi kalmar alhamdu to saboda kalmar alhamdu ita ce jami'a ita ce tafi gamewa fiye da ce ashkuru saboda Allah tabaraka wa ta'ala ce alhamdu godiya dukkan nau'in godiya ta tabbata lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine rabbil alamin ar-rabbu shine ubangiji idan aka yi itlaqin wannan sunan ar-rabbu to ba a itlaqin shi ga kowa sai ga Allah tabaraka wa ta'ala amma ana iya fada ma wani Allah sunan ar-rabbu amma da takayidi dole sai an yi kaidin shi da wani abu a ce rabbul dari ko rabbul kitabi ko rabbul manzili ko rabbu fulanin duk ana iya yi in an yi kaidi to ana iya sanya ta ga wani Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana sai ya zama kamar an ce rabbul dari shine wai mai gida kenan mai gida rabbus sayyarati mai wannan mota ko ana nuna mulkin abun nan da aka yi kaidin shi da sunan rabbu din amma ar-rabbu mutlaqan ba a fada ba kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala ar-rabbu shine wanda yake tarbiyyantar kamar daga ainihin at-tarbiyatu ne so sai zama ar-rabbu wato mai jibantar lamurra da kula da tarbiyyan bawa idan ake maganan bawa in kuma misali rabbul manzili mai kula da gidan shi rabbus sayyara bai kula da wanda wato duk wanda wani nauyin wannan abun yake kanka to Allah tabaaraka ta'ala shi rabbu ne na al'alamin alam gabaki daya menene alam abinda ke alam malaman sun yi maganganu da yawa amma mafi rinjaye mafi bayyana mafi hujja karfin hujja shine kullu ma siwa Allah tabaaraka ta'ala fa huwa alam duk abinda ba Allah ba to alam me yasa aka ce masa alam asalin sunan daga alamun ne ko daga alamatu ma'ana duk wani abu da ba Allah ba to wannan abin alama ne na gane samuwar Allah shi yasa dukkan halittu sai ake ce musu alam alam wato alamuna wato alam kenan amma sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ya fadi cewa idan an ce alamina anan ana nufin mutum da aljan kawai aka ce menene dalilin ka sai ce ai alqur'ani ya faɗa ya ce Allah tabaaraka ta'ala ya aiko annabi Muhammadu ne liyakuna lil alamina nadira liyakuna lil alamina nadira dan ya zama mai gargadi wa alam sai ce to shi ku annabi Muhammadu yana gargadi ne kadai ga mutum da aljani dan su kadai ne suke iya sabawa Allah shi ko wanda yake sabawa Allah shi kada yake magargadi shi yake wa inzari saboda haka li yakuna lil alamin nadhira in ja Abdullah ibn Abbas sai cewa al alamuna sune mutane da aljannu kadai banda sauran halittu yace ba za a ce wa dabbobi al alamun ba saboda ba mukallafuna bane ba ba dora musu wani nauyi ba to Allah tabaaraka ta'ala ya ku annabi Muhammadu dan ya zama nadhir ga alam to amma wasu malamai suka ce a'a wannan wajen haƙiƙa mutun da aljamma alamuna ne ko wannan su alam ne amma fa ba su kadai ba amma wajen yanda Abdullah ibn Abbas ya fassara za dauka wancan ma'anar wajen gargadi su kadai zawa amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata aya tana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina ko to tunda zaman rahmatul lil alamina anan ba za a yi kaidin rahmar manzo Allah ga mutun da aljan kadai ba kamar yanda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga dukkan abinda ba Allah tabaaraka wa ta'ala ba duk abinda Allah ya halitta annabi Muhammad rahama ne ga wannan abin so da haka al alamun anan ma'anan shi dukkan wani Allah kullu ma si wallahi tabaaraka wa ta'ala fa huwa alamun akwai maganganu da yawa da malamai suka yi wasu sun ce al alamuna mutane aljannu mala'iku da shedanu wasu sun ce al alamun mutane duka halitta duka gabaki daya kamar yanda sayyidina sa'id ibn Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yake faɗa yake cewa Allah tabaaraka wa ta'ala yana da alam kusan 80 ko ko 40 yace dukkan waɗannan alam din kowanne alam ne mai zaman kanshi ce wannan duniyar da muke ciki alam ɗaya ne daga cikin waɗannan alam 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 din da Allah tabaaraka wa ta'ala ya halitta da maganganu da yawa dai Allah alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wato dukkan abinda ba Allah ba kasancewar shi alama ne na gane akwai Allah na gane samuwar Allah shi ya sanya ake kiran su da alamun ai al alamu ta'ala ma'rifatillah al alamu tadalla ala wujudillah tabaraka ta'ala shi ya sanya wani daga cikin ina zata Imam Ahmad bin Hanbal ne na manta mai baitin nan amma dai cikin wadancan magabatan ne yana cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun Allah tabaaraka wa ta'ala lahu ayatun yana da wata alama da yasa fi kulli shay'in akan kowane abu da ya halitta kowane abu wanda abun ka riske shi ko baka riske shi ba ka san shi ko baka san shi ba ka gan shi ko baka gan shi ba in dai Allah ne halicce shi to ya aje wata alama a cikin halittar wannan halittar shi kawai alama ce ta dullu mai nuni ala annahu wahidun cewa shi Allah tabaaraka wa ta'ala shi ɗaya ne ba shi da abokin tarayya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim Allah tabaaraka wa ta'ala wanda shine Allah wanda ya gode maka shi da kanshi shine rabbil alamin kuma shine arrahmani shine arrahimi Allah tabaaraka wa ta'ala shine mai rahama mun riga mun yi maganar rahama din nan da ma'ananta da bayanai da malamai suke akan rahama din nan a cikin fasar bismillahir rahmanir rahim wato arrahman mai yin baiwa da manyan kyautayi wanda wannan kyautayin nasu na nashi tabaaraka wa ta'ala at tajallin shi da sunan shi na arrahman babu kaidi tsakanin musulmi da kafiri tsakanin mutum da aljan tsak kowa yana samu kuma a wannan tajallin nashi ne na ar-rahman so da yawa kawai shi Allah tabaraka taala tunda yake ar-rahman to babu wani abu da zai wa dan adam wanda ba rahama bane babu shi yasa arifai waɗanda suka san Allah tabaraka taala suka san shi da sunan shi na ar-rahman duk abin da ya same su koda a zahirin abun ba mai kyau bane to sai su maida shi rahama shi yasa ma maulana shubra radiyallahu ta'ala anhu yake fada cikin ruhul adabi yana cewa law ya'lamul insanu mar rahmanu yalqa shurura dahikan insanu da al insanu irin mutum ya'lamu ya san mar rahman da Allah ya ce wa kanshi ar rahman menene wannan sunan na ar rahman ya dauka wani irin tajalli ne Allah yake yi da sunan shi na ar rahman sai ce da ya san hakikar mai wannan sunan na ar rahman da yake inda ya sufanci da wannan sufa ta rahama yalqa shurura wahikan da duk wani abu da a duniya mutum yake dauka wannan sunan shi sharri to da dan adam zai gamu da zai fuskanci kowane irin sharri yana mai dariya dan me saboda wannan abu a wurin ka ne sharri amma lalle shi ne rahama da Allah tabaraka wataala ya nufin ka ne ita wannan abu ko da sharri ne a zahiri to amma rahama ne inda dai ka san ma'anan ar-rahman to da kowane abu zaka maida shi in ya same ka zaka maida shi rahama akwai wani labari da nake ji ban inganta shi ba dan ban same shi da isnadi mai kyau ba ana bada labari amma ina dakan neman jin shi a bakin yan uwa cewa lokacin da Dr. Hadi dan Maulana Shaitani Usman Bocci radiyallahu anhu ya samu azdan din hadarin mota wani lokaci wanda ya samu karaya a jikin shi an ce lokacin da Shaitani radiyallahu anhu Shaitani Bocci radiyallahu anhu ya zo ya gan shi abinda ya ce masa yace Hadi ka gode wa Allah da Allah ya so sai ya jarabce ka da abin da yafi haka amma da ya takaita abin haka ka gode wa Allah rahama ce so in ya inganta wannan maganar shi ya faɗa ma Dr. Hadi Allah ya jaddada masa rahama to haka ne koda bai faɗa ba su haka suke fuskantar dukkan wani abu na barazana wanda a zahiri mu a wurin mu muna cewa sharri ne amma su sace a wurin su alkhairi ne shi ya sanya shi radiyallahu anhu shi Ibrahim a cikin diwani yake faɗa a wani wuri yake cewa wa azkuru baitan qila qawli fa innahu maqali wa hali halat adh-dhiq wa adh-danki idza kanat al-aqdaru min malik al-mulki fasiyanu indi ma yusiru wa ma yuki cewa akwai wani baiti da wani kafin in zo ya faɗa sai kuma baitin ya muni saboda shi ma ni ma yanda yake faɗan nan ni ma haka ne hali na maqali wa hali shine zance na kuma shine hali na kaman ya harshe na ne ya faɗa anan dai mun yi muwafaka saboda haka shi yace zan kawo baitin kuji a yanda mai baitin ya faɗe shi ba zan canza komai ba amma ina nufin yanda yake nufin ni ma haka nake nufi shine yace idza kana kaji wani adalci ne shawar radiyallahu anhu baitin wani ne zai kawo amma sai da ya faɗa ce ba baiti na bane to haka shi radiyallahu anhu yake ko a cikin ruhul adabi sai da yayi irin wannan da zai kawo baitin da ba nashi ba dama a ruhul adabi baiti biyu ne kawai wanda ba nashi ba daga wanda yake cewa walibani ihde wa 20 sana maziratun maqbulatun mustahsana kafin ya faɗa sai da yace to zan faɗi wani baiti wa mun shidan qaula fatal andabi walibani ihde wa 20 sana ba baitin shi bane wannan shi yasa da yawa masu fassara ruhul adabi ma yakan rude su suke ce shehu yayi ruhul adabi yana da shekara 21 kuma ba bai inganta ba shehu yayi ruhul adabi ne yana da shekara 24 ko kuma 22 ya danganta da bambancin ruwayan da aka samu abinda ya faɗa akan kanshi lokacin haihuwar shi radiyallahu anhu da abinda almajirin shi al-yusisi ya faɗa radiyallahu anhu to in ka diba ruwayan da shehu ya faɗa yana da shekara 24 ne a ruwayan al-yusisi yana da shekara 22 ne amma ba 21 ba baitin ba nashi bane sannan baiti da can kusa da ƙarshe wanda yake cewa falaysa yusibu sawadul jismi baladatul fata wasu alfahami sai da ya faɗa yace zan faɗi baitin yake cewa ko yace zan faɗi baitin wani sai da ya faɗi sunan shi shine Khadimu Baha Maliki Ahmadu ko yace zan faɗi baitin wani bawan Allah masoyin manzo Allah Hadimu Annu Muhammadu shine Shehu Ahmadu Bamba to anan ma da zai kawo baitin sai da ya faɗa shi ba baiti na bane wa azkuru baitin qila qabli a wani wuri ma sai da ya faɗa yake cewa wa unshidu ma qala al-mutayyamu inna wa unshidu ma qala al-mutayyim ko innani wanda yake da kawo baitin ibrul qais wanda yake cewa asirbal qata hal man yu'iru janahu la'alli ila man qara hawaitu atiru sai da ya fada ce ba baiti na bane ba yace wa unshidu ma qala al-mutayyim zan fadi wani baiti wanda wani mai bege ya fada shi ko da yake mata yayya ba yace ni kuma zan dauko shi in yabi annabi Muhammad da shi so wannan dai shine ar-rahman haka arifai suke fuskantar dukkan tajalliyat na wannan duniyar mai dadi da mara dadi sai su kalli sunan ar-rahmanu sai su anshe shi suna dariya suna gode Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine sunan ar-rahman duk wanda ya san hakikar wannan sunan yayi itiqadin wannan rahamar ta Allah tabaraka wa ta'ala a cikin zuciyar shi to zaka iske ba shi da wani damuwa a cikin zuciyar shi ga dukkan abinda Allah tabaraka wa ta'ala yayi ya san babu abinda Allah zai wanda zai cutar da shi duk abinda Allah yayi alkhairi ne a gare shi sai ya zama ya yarda da kaddarar Allah tabaraka wa ta'ala to ba za ka kai matsayin kai imani da kaddara ba wa anta umina bil qadari khairihi wa sharrihi sai in ka kalli sunan Allah da ar-rahman sai in ka kalli sunan Allah da ar-rahman ka gane ko kuma ka itiqadi da zurfin wannan rahmar to wannan zai taimake ka cikin al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi wannan shine dai ar-rahman a gurguje sai ar-rahim Allah tabaaraka wa ta'ala ya sifanta kanshi da sunan ar-rahim wanda ita kuma wannan rahama shi ma sifa ne na rahama amma ke bantacciya ce tana da kaidi ita kuma mu'minai kai za ta shafa kafiri ba yadda hazzi a ciki to wannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya adana mana mu'minai alhamdulillah sai ranan da muka ji lahira Allah ya sa muna cikin wadanda zamu amfana da wannan sifa ta ar-rahim albaraka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin Allah tabaaraka wa ta'ala shine maliki ko shine maliki duk daya ne ana karantawa kuma kowanne qira'a ce sahihiya maliki yawmiddin ko kuma maliki yawmiddin malamai sun yi sabani ko sun tattauna akan wannan shin a ce maliki yawmiddin yafi kaiwa mubalaga ko kuma a ce maliki yawmiddin yafi kaiwa mubalaga dukkan su sun tattauna wannan akwai wannan da waɗanda suka ce maliki yafi kaiwa mubalaga saboda kowane mutum maliku ne amma ba kowane maliku ne wato kowane maliku ne amma ba kowane maliku bane yake kuma maliku dan an ce maliku wanda ya mallaki wani abu amma an ce maliku wanda ya mallaki wani abu amma an ce maliku shine sarki basaraki so idan ni maliku ne na mallaki gida na misali wannan ma ya mallaki gidan shi wancan ya mallaki gidan shi to dukkanmu maliku amma duk muna karkashin maliku muna karkashin wani sarki babba so da haka sai suka ce so da haka maliki yawmiddin ya fi kaiwa mubalaga so suka ce a ai tasrifi ake nuni so in tunda tasrifi ake nuni to maliki ya fi maliku saboda shi maliku mulkin ne kawai ba shi yake sarrafa abubuwan ba to wanda yake da tasrifin abu mubasharatan shine maliku ba maliku ba so da haka maliki yawmiddin yafi kaiwa mubalaga a cikin wannan sufa wasu kace maliki yawmiddin ne yafi kowanne dai da yanda suka kalli abubuwan amma wasu suka ce masu karantawa da maliki suka ce ba buƙatar mu karanta da maliki yawmiddin dalili rabbil alamina ubangijin halittu ubangijin dukkan abinda ba Allah ba ya wadatar da mu da mu saki sukunta shi da maliki mamallakin su hailo can ma da mai mun ga mun fara shi ne ubangijin kowa ba buƙatar sai mun saki maida shi da maliki suraka maliki ya kamata da maganganu dai da malamai suka yi da yawa maliki yawmiddin Allah tabaraka wa ta'ala shine mamallaki ma'ana mai mulki mai iko mai tasrifi kamilin tasrifi da babu wani wanda zai masa munaza'a a ranar lahira shi ya sanya yake kwanci yawmiddin wato ranan da za a yi sakamako yanci yawmiddin ranan sakamako kawai shine kamar kamatu dinu tudan wato alkayisu wa manzala sallallahu alaihi wasallam man dana nafsuhu wa mai hankali shine wanda yawa kanshi hisabi kafin aimar to wannan addin din shine muhasaba ranan da za a yi sakayya to shi ya sanya Allah yake kwanci kanshi da sunan maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin tare da dukkan ranaku dukkan kowane lokaci Allah ne mai mulkin su amma me yasa yake banta an tambaya Annabi alaihi salatu wasallam me yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake banci mulkin shi da ranar lahira kadai sai ce saboda a ranar ne babu mai masa munaza'a amma a nan duniya ai an rika sabon masu kiran kansu su ma alloli ne ko har wani ya tara ma jama'a ya ce to ni ban ba hana ku yi karanan alloli ba amma dai in kun yi ni ne babban ana rabbukum la'ana ko in kun yi ba laifi kowa je dan karamin Allah a gida da ku da kowanne da familin su suna iyayen Allah kabila suna yin Allah ma ku sani in duk kun tara su ni ne ogan ni ne babban duka ana rabbukum la'ana ko ga namrud shi ma yayi jayayya da Annabi Ibrahim aukan lazi haji Ibrahim fi rabbihi ana ta'ala Allah alam tara lazi haji Ibrahim fi rabbihi ana ta'ala Allah mulka ko wannan shine namrud shine wanda yayi jayayya da Annabi Ibrahim a cikin lamarin shi ma dan ya samu mulki wanda Imam Qurtubi ya kawo maganganu da yawa a karkashin wannan aya wanda madmunin ta yace to duk mulkin da idan an same shi madmunin zance shi duk mulki da idan an same shi zai jawo girman kai haramun ne a nemi wannan mulkin musulmi haramun ne nemi wannan mulkin in ya same shi zai jawo masa girman kai saboda namarudu Allah ya faɗi dalilin girman kan shine ana ta'allahu mulk daga Allah ya bashi mulki sai fara tunanin to shi ma fa ya zama wani abu ya fara girman kai da har ya kai shi da awar uluhiyya da rububiyya so haka dai maliki yawmiddin a nan duniya akwai masu munaza'an mulkin Allah tabaraka wataala amma idan aka je ranar lahira babu wani mai munaza'an mulki Allah tabaraka wataala shi san ya ce a ranan zai ce limani mulkul yawma wa kuma yake da wani sarauta ina masu da'awan sarauta a duniya dukkansu da mai sarautan da mara sarautan sai su amsa su ce lillahi wahidul qahar Allah da ba duk wani mulki na ƙarya ne naka ne kadai gaskiya so da haka kai ne sarki na gaske wasu sun ce bayi ne za su amsa wa Allah lillahi wahidul qahar wasu suka ce Allah ne zai amsa ma kanshi da kanshi saboda in yayi kiran ma ba mai iya amsawa so da haka sai ya amsa ma kanshi da kanshi ce lillahi wahidul qahar to wannan mulkin yake banci wancan wunin ne shi kadai shi ya sanya Allah tabaraka wataala anan ne bai da munazi'a shi yasa Allah tabaraka wataala ya faɗa cewa maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin shine mai mulki a ranan lahira ranan da za a yi sakamako ranan da ba abin da zai fidda ka sai addini in mun dauke shi ma'anar maliki yawmiddin a matsayin addini to babu abin da zai cece ka a ranan sai addini shine yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ko ba wanda zai amfani to wani addini ne wannan addinin nan guda ɗaya ne kowane annabi da yazo addinin musulunci ba wani annabi da wani addini daban wanda ba musulunci ba shi ya sanya Allah tabaraka wataala yake cewa inna dina indallahi alislam addini a wurin Allah guda ɗaya ne kadai shine musulunci shi yasa wani wuri ya ce wa man yamshi ghayra alislam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min khasirin wa huwa fil akhirati min khasirin ko duk mutumin da yayi wani addini wanda ba na musulunci ba to Allah ba zai ansa ba kuma in yaje lahira zai nadama dan yayi hasara menene hasaran lokacin da musulmi ran juma'a ya tafi masallacin juma'a yaje da huduba da sallar juma'a duka aka yi kariya cikin minti 30 ko 40 ya samu lada to haka kuma wani zai tafi ranar lahadi coci yaje kire shi zai waje awa uku ma a coci kaga ya linka ibadar musulmi zan su shida dade wanda yi amma kuma sai ya zama asara to duk wani abu da musulmi zai zo ya samu lada saboda yayi a ka'idar addinin da Allah yake amsan aikin mai aikin amma wancan zai je ta wahala sai an ji lahira ce qadina ila ma'amilu min amalin wajalnahu haba'an mansura sai a tare wannan shine ibadan ka na coci eh wannan shine ibadan ka na yahudi eh wannan shine ibadan ka na bautan gumaka eh to kalli haba'an mansura so ashe a ranan ba wanda zai ceci kanshi ko ba abinda zai ceci mutum sai addinin ka shi sai aka an danganta rana idan mun dauke shi a matsayin amanan shi na addini din amma dai malamai da yawa sun dauke shi ma'anan muhasaba kawai shi ya sanya maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin mamallaki a ranan da addini kadai zai yi amfani shi yasa sai aka danganta wa wudun ma sunan addini annabawa gabaki dayan su idan ka bi gabaki daya zaka iske musulunci suka yi annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam maganar annabi Yaquba ta tabbatar mana da cewa dukkan familin shi musulunci suka yi dan abinda ma kowanne yake yin wasiya in zai bar duniya kenan ko am kuntu shuhada iz hadara yaquba almautu iz qalibanihi mata abuduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il ishaqa ilahan wahida sai ce mi wa nahnu lahu muslimun dan alqur'ani ya faɗa annabi ibrahim kan ma kana ibrahim yahudiyan ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين walakin kana hanifa muslima annabi Musa alayhi salatu wasalam da yazo ya kira mutanen shi fa Allah ya kira mutanen shi cewa su zo su bi addinin musulunci shi sai lokacin da fir'auna zai mutu yace zai shiga addinin annabi Musa sai da ya kama sunan addinin amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin ashe ya tabbatar cewa yana cikin wato musulunci ake ta kiran shi zo yayi kenan ya kiya yau sai ce to ni ma dai yau musulmi ne wato addinin da aka dade ana kiran shi yayi ya kiya kenan annabi Isa alayhi salatu wasalam lokacin da yazo yana neman manansari ila Allah qala hawariyuna nahnu ansarullah ko amanna billahi wa shahad bi anna muslimun so da haka dukkan annabawa gabaki daya musulunci suka yi alhamdulillah ana nuna mun kaman lokaci yana tahowa agoguje dai wannan shine zamu tsaya yau kenan akan ma'anan maliki yawmiddin ya dan Allah tabaaraka ta'ala kai mu gobe zamu tashi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zuwa karshen sura insha Allah da abinda Allah bai kaddara zamu karanta abinda zan dan kara shi agoguje shine wannan kalma ta alhamdulillah agone da shine nau'in godiya na dukkanin bayin da Allah ya wa baiwa lokacin da Allah tabaaraka ta'ala yayi wa annabi adamu ya halicci annabi adamu farkon abinda annabi adamu ya fara yi shine atishawa sai mala'iku suka ce masa kul alhamdulillah sai fadi alhamdulillah annabi nuhu da Allah ya halakar masa da makiyar shi qur'ani sai ya ce masa kul alhamdulillah allazi najjana min alqawmi zalimin ko annabi ibrahim da Allah tabaaraka ta'ala mai baiwa sai ya ce alhamdulillah allazi wahaba li al-kibari isma'ila wa ishaq annabi sulaiman da annabi daud suka ce da suka tashi mun ce wa qala alhamdulillah allazi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin ko so duk zaka iske annabi sallallahu alaihi wasallama Allah tabaaraka ta'ala yace masa wa qul alhamdulillah allazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min dhulli kabir takbira dan aljanna in sun shiga aljanna zaka ji suna cewa akhir dawaihum alhamdulillah rabbil alamin so wannan ya sanya ake kiran kowanne bawa duk abinda ya samu na alkhairi ya gode wa Allah duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ashkur qaidun ni'ma to yanda godiyan ake yi abu ne guda uku na farko idan Allah su sharɗin godiya na farko ka yarda da wanda yayi maka cewa wannan baiwar daga Allah ne tabaaraka ta'ala kai itirafin wanda yayi maka wannan baiwar na biyu ka daure gabanka wato dan shi godiya akwai godiya ta harshe akwai godiya ta hannu ta gabbai kai akwai kuma godiya ta zuciya godiya ta harshe shine kawai kace alhamdulillah alhamdulillah godiya ta zuciya ka kalli wannan ni'imar daga Allah tabaaraka ta'ala sannan godiya ta gabbai duk wannan ni'imar karka fuskantar da ita cikin sabon Allah ka fuskantar da ita cikin abinda Allah ya da Allah ya maka ido to da ya hana wani ido kai dai baka mai kai da shi sako ka kalla haramun ka kalla ko abinda Allah ya halitta Allah ya baka hannu wani ba shi da hannu wani irin nau'in godiya kai abinda Allah ya daka kama ka kama ko kuma haram ka taba da shi Allah ya baka kafa ina kaje da kafar Allah ya baka kunne me kai da kunnan Allah ya baka harshe me kai da harshen Allah ya baka dukiya me kai da duke komai da Allah ya baka to ana so alaman ka gode ka sarrafa wannan abun cikin abin da bin Allah tabaaraka ta'ala ne ba sabo ko haram bai ma'anan da dai ne ko da sabo da haram so wannan dai shine algurguje abinda muka faɗe shi dai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kure kuma Allah ya gafarta mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallama subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin